إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سفير الصبر uku ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1439, daidai da 19 ga watan Mayu shekara miladiya ta 2018. Wannan shine kaset na 22 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Al-Istiqama, wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani, Allah ubangiji ya gafarta masa. Wannan littafi yana karantar da mu ne tafarki madaidaici ta fuskar aqida da fassarar nassoshi da suke magana akan as-sifat da abubuwa dake da alaka da haka. A darasin da muka yi a baya, mun ji Ibn Taymiyyah ya fara yi mana magana akan kadiyya ta lafazin al-haraka da waɗanda suka tabbatar da shi da wanda kuma suka kore shi. To anan ne muka ji zance da ya kawo dangane da wani babban dan bid'a mai suna Bishr bin Ghiyas, a inda muka ce za mu dan saurara mu ji tarjumar sa kadan, musamman saboda bayani akan nasabar sa, shin al-Marisi ne ko al-Murisi ko yaya ake karanta wannan. To gashi daga littafin Lisanul Mizan na al-Imam al-Hafiz Ahmad bin Ali ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi, babban malami daga cikin manyan malaman hadisi wanda ya rasu a shekara ta 852 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama. A cikin wannan littafi nashi mai suna Lisanul Mizan, gashi a mujalladi na 2 a cikin babukan dake kawo sunayen mutane waɗanda sunan su ya fara da ba'u, lambar tarjuma ta 1638, Al-Hafiz Ibn Hajar yace Bishr bin Ghiyas Al-Marisi, yace Bishr dan Ghiyas Al-Marisi mubtadi'un dal, dan bid'a ne kuma batacce. Wannan malami akwai tarjumar sa a wurare da dama daga cikin littattafai da zaka iya samu. Wa masu ta hakikin wannan littafi su malam Muhammad Abdurrahman Al-Mar'ashali yayi ishara zuwa ga dama daga cikin su, kaman littafin Mizanul I'tidal na Ibnu na Imam Adh-Dhahabi, Akhbarul Quda na Imam Waqi', Tarikh Baghdad na Imam Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Bidayah wa An-Nihaya ta Ibn Kathir, Tarikh Al-Islam na Shi Dhahabi, littafin Al-Mughni fi Ad-Du'afa na Imam Adh-Dhahabi ha ila yau, Al-Jarh wa At-Ta'dil Al-Jami' fi Jarh wa At-Ta'dil na An-Nuri, sai kuma littafin Sir Alamin Nubala, Al-Farq bayna Al-Firaq Mujam Al-Buldan na Yaqut, littafin Al-Lubab na Imam Ibn Al-Athir, Wafayat Al-A'yan ta Ibn Khillikan, Al-Ibar na Dhahabi, Uyun Al-Tawarikh na Ibn Shakir Al-Kutubi, sai Al-Wafi bil Wafayat na Khalil ibn Aibak As-Safadi, da littafin An-Nujum Adh-Dhahira ta Ibn Taghri Bardi, ya sake ambata littafai irin su Al-Jawahir Al-Mudhiya, da littafin Shajarat Adh-Dhahab na Ibn Al-Imadi Al-Hanbali, littafin Al-Fawaid Al-Bahiyya ta Al-Laknawi kenan, Al-Muntazim fi Tarikh Al-Muluki wal-Umam na Abdurrahman Ibn Al-Jawzi, littafin Uyun al-Akhbar ta Ibn Qutaybah, Tarikh al-Tabari, Muruj al-Dhahab ta Mas'udi, ga sanin dai da dama da take da ya ambata waɗanda suke bayani akan tarihin wannan malim, wannan dan bid'a daga cikin ƴan bid'a. Yace mubtadi'un dallu, dan bid'a ne batacce, la yanbaghi an yurwa anhu, sam bai dace a yi riwaya daga gare shi ba, bai dace a koyi karatu a hannunsa ba, wala karama, yace babu wani daga kafa ko wani mutuntawa ko ai mishi wai a ce bari a yi mishi kawaici babu wannan kawaicin tafaqqaha ala abi yusufa fabari'a ya koyi fiqhun mazhabin abu hanifa agun abu yusuf alqadi kuma ya kware a wannan fiqh wa atqana ilmal kalam ya kware a ilmin alwujud walqidam walbaqaw thumma jarrada alqawl bi khalqil qur'an sannan ya fito da magana akan cewa qur'ani halitta ne wa nazara alayhi ya dinga yin jayayya akan wannan karatun walam yudrikil jahama bin safwan bi riski jahamu dan safwan ba asalin wanda ya kawo wannan bid'ar kenan inma akhadha maqalatahu ya dauki rubutun jahamu dan safwan ne ya karanta wahtajjalaha ya dosa kafa musu hujjoji wada'a ilaiha ya dosa kiran mutane zuwa ga abu wannan magana wasami'a min hammad ibn salama wa ghairihi ya ji hadisi agun hammad dan salama da wasu malamai qultu malam ibn hajarin yace wa kad kana bishrun ukhidha fi dawlatir rashid wa udhiya li ajli maqalatihi wannan mutumi an taba kama shi a zamanin gwamnatin harun ar-rashid kuma aka ci mutunci shi a sanadiyan wannan mugun magana malaman zamanin suka ba sarkin fatawa aka kama shi aka dandana mishi kuda qala ahmad ibn hanbal sami'tu abdurrahman ibn mahdi ayyama sunia bi bishrin ma sunia naji malam abdurrahman dan mahdi yana fada a daidai sa'ad da aka kama bishru aka mishi wannan hukunci naji yana cewa man za'ama anna allah lam yukallim musa yustatab wanda da yace Allah bai magana da Musa ba za a nemi ya tuba fa in taba in ya tuba shikenan wa illa in bai tuba ba duribat unuqu kashe shi za a yi gashi na kasa sai ci gaba da cewa qala qutaybatu ibn sa'idin bishrun al-marisi kafir malam qutaybatu dan sa'id wanda yake lakabi da imamul a'imma yace bishru dan giyafin al-marisi arni ne haka ya fada وقال يزيد بن هارون يزيد بن هارون يتي على أحد من فتيانكم يفتك به كبراء سامونا أتكم متى سايجي كشي منشي بكو يبقي منشي أهوتا وانا مالا بيهي كشيني كنيكي فدهون وقال البويتي سميت الشافعي يقول نازلت المريسية في القرعة فذكرت له فيها حديث إمران بن حسين فقال هذا كمارو Imam Shafi yake cewa mun tattauna da Bishr akan halaccin yin ƙura'a a cikin musulunci cewa ya halasta a yanke wani hukunci na wa ya kamata ya rike kaza ko da wa za a yi kaza ko ba za a yi ba ta hanyar ƙura'a musulunci ya halasta sai na ambata mishi hadisin Imran dan Husayn wannan hadisin da Muslim ya rawaito kenan na kissan mutumin nan da ya enta bayin shi duka su shida gab da zai mutu dan ya mutu ya magadan shi babu komai bayan rasuwarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rubokin wannan yan tawar sannan yayi musu qura'a hadisi ne sananne yana cikin koda bulugul maram ko to da aka ambata mishi wannan hadisin sai yace hadha qimaru yace wannan ai kwado ne wannan ai tatace kaga ya ci mutuncin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ataitu abul bakhtari alqadi sai naje na ga wa alqali abul bakhtari nace kaji kaji irin kalmar bata da zindikanci da wani yake fada faka akaitu lahu zalika faqala sai yace wa shafi'i ya aba abdullah shahidun akhar wa aslibu ka kawo wani sheda guda daya zan sa a ratiye shi in ka kawo sheda aka samu sheda dan wannan kalmar zindikanci ce a keta alfarma hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a ce manzon Allah yayi kaza sai ka fado ta muguwar magana akai to wannan shi kai shi kadai ya isa a hukunta ka da kisa a kashe ka sai malamin yace wa alƙali yace wa shafi'i ka ƙaro sheda ƙwaya ɗaya da ya ga wannan abu in an samu ni kuma zan sa a gicciye shi sai ba a samu ba mata sanata 18200 ya rasu shekara ta 218 wa qala al-khatibu hukiya anhu aqwalun shani'a khatibu bagdadi a cikin tarjumar sa yace an ruwaito mugayen maganganu daga gare shi asa'a ahlul ilmi qawluhum fihi wa kaffaru malamai sun fadin munanan maganganun su ma akan shi saka ce kafiri ne aktharuhum wa kaffaruhu aktharuhum da yawa suka kafirta shi li ajaliha saboda wannan mugayen maganganun wa asnada min al hadisi shay'an yasiran. Bishru ya kawo hadisai da isnadojin su amma ɗan kadan ba su da yawa. Qala Abu Zur Ar-Razi Bishru al-Marisi Zindiqun. Abu Zur Ar-Razi babban malami malam Abdul Karim yace Bishru Zindiqi ne batacce ne. Wa kad sarala Abu Bakr al-Khatib tarjamata Bishr fi sitti waraqatin falam anshad li iradiha bikamilha bikamalha. Malam yace Khatibu ya kawo tarjamar Bishru doguwa wajen takadda shida bana jin sha'awar in kawo ta anan. Wa kana min abna'i 70 sana, yana da dan cikin mutanen da suka shekara 70 a duniya. Intaha maganar ta kare. Wa qala al-ajli ra'aytuhu marratan wahidatan shaykhan kaseeran damim al-manzari wasika thiyabi wasir ash-sha'ri ashbaha shay'in bil yahudi. Malam ijli yace na taba gane shi wani gajeren mutum ne, dattijo mai mummunar kama, mai datti, mai gashi da yawa, ya fi komai kama da Yahudawa. Wa qala al-Azdi, al-Imam al-Azdi yace za'igun, malami ne karkatacce, sahibu ra'ayin, mai bin san zuciya, la yuqbalu lahu qawlun, ba a karban maganar sa, wala yukhraju hadithuhu, ba a riwaya hadisin sa, wala karama, ba a mutunta shi. Idh kana indana ala ghayri tariqatil Islam, saboda mu a gunmu ba a tafarkin musulunci yake ba. Duk waɗannan maganganun malamai ne jama'a kaje da suke rubdugo akan shi. Wa qala sahibul hasil, malam mai al-hasil littafin al-hasil al-muzayyal ala al-kamil na ibnu adi, kenan littafin al-kamil na ibnu adi al-jurjani. Akwai wani malami mutumin kasar Andalus ne wanda ya mushi zail haka a cikin mujalladi biyu kanana haka sirare, sunan malamin ba na manta ba shine Ibn Rumiyya, mutumin Ishbiliya ne, Abul Abbas Ahmad Ibn Muhammad al-Ishbili, an fi sanin shi da Ibn Rumiyya. Ya rasu a shekara ta 627 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar shekara 800 kenan da shekara 112, shine mai littafin al-Hafil da malai yake ishara ana. A ciki yake cewa laysa bi ahalin an yuzkara ma'a ahli al-hadisi, sam Bishru bai cancanta a ambace shi cikin ɗan malaman hadisi ba. Wa kana Ibrahim ibn al-Mahdi lamma ghalaba 'ala al-khilafati bi Baghdad habasa Bishran wa jama'a al-fuqaha 'ala munadharatihi fi bid'atihi fa qalu lahu istatibhu fa in taba wa illa fadrib unquhu. Fa dhakara dhalika ibn Abi Hatim, dhakara dhalika ibn Abi Hatim fi kitab ar-Radd 'ala al-Jahmiyya. Yace zamanin da Ibrahim al-Mahdi ya galabaici Bagadaza a lokacin rigingimin da aka yi da su Ma'mun da su waɗannan sauran banu Banu al-Abbas akan sarauta, lokacin shi Ma'mun yana can wani gari Farasus da ya nada wani daga cikin limaman ƴan Shi'a, yace shine wali al-ahd dinsa, suka ce basu yadda ba, suka mai tawaye sai kwace garin Bagadaza daga mulkin sa. To a daidai wannan lokacin ne aka yi wannan badakala, kamar shekara ta 200 kenan da 13 zuwa da 15. To a daidai wannan lokacin shine sai wannan sarki da ya kwace Bagadaza, Ibrahim ibn al-Mahdi, wanda kawu yake ga shi Mu'tasim din Ma'mun, sai tara malaman garin suka tattauna da Bishru. Da aka gama suka bada sakamakon taro cewa Bishru a nemi ya tuba, idan ya tuba shikenan, in bai tuba ba a kashe shi. Yace Abdurrahman ibn Abi Hatim ya ambaci wannan labari a littafin sa mai suna Kitabur Raddi 'ala al-Jahmiyya. Wa dhakara min wajhin akhara anna dhalika kana fi sanati 200, ya ambata kuma a wani ta wata fuskar cewa wannan ya faru ne a shekara ta 202 ba da 12 ba, kamar yadda nayi kuskuren fa. وزاد انه نودي عليه في الجامع, يبدا labarin cewa an yi sanarwa a masallacin Juma'a, aka ce wala batacce ne, kada a kula shi, kada a ji maganar shi. Qala wa kana qabada alayhi har sama fi sanati 98 huwa wa Ibrahim ibn Isma'il ibn Ulayya fakhtafa huwa wa haraba Ibrahim li Misr. Tun a can baya shekara ta 198 akwai wani komanda mai suna Har sama. Har sama ya kama waɗannan guda biyu, da shi Bishru ɗin wannan bataccen, da wani kuma ɗan malam kaƙi halin malam shine Ibrahim bin Isma'il ibn Ulayya. Akwai malam Isma'il ibn Ulayya babban malami ne cikin malaman hadisi, wani ya daga cikin jami'an jama'a Allah ya gafarta mishi sai aka samu wani dan shi Ibrahim bin Isma'il ibn Ulayya sai ya lalace shine zahabi da yazo tarjuma sai yake fada yana cewa wannan dan gidan malamin nan yace jahamiyun shaytan haka ya fada cikin sai alamin nubala yace bajahami ne kuma iblis ne wata rana an taba ambatan shi a gaban Shafi'i Shafi'i yace wannan mutumin ina da sabani da shi akan komai in banda la ilaha illallah ita ce kadai kalmar da ya fada wanda banda sabani da shi haka Shafi'i yake cewa ukhalifu fi kulli shay'in illa fi kalimati shahada ko wata kalma makamancin haka batacce ne cikakke ya rasu shekara ta 218 shekara guda suka rasu da wannan abokin da shi sai aka kamo su a cikin karab gabbatattu waɗanda za a musu hukunci shine yace a lokacin fakhtafa huwa da aka zo ana neman bishiru sai ya bata ya buya shi kuma waharaba Ibrahimu li Misra Ibrahimu dan gidan Isma'ila dan Ulayya shi kuma ya gudu kasan Misra wa qala Yazid ibn Haruna bishrun kafirun halalul dami malan Yazid dan Harun yace bishru kafiri ne wanda jinin shi ya halasta wa asnada Abdullah ibn Ahmad fi kitab as-sunnah Abdullah dan gidan Imam Ahmad ibn Hanbal al-Kafi shi na as-sunnah ya kawo da isnadi an Harun ar-Rashid daga khalifa Harun ar-Rashid annahu qala balagani anna bishran yaqulu al-Qur'anu makhluqun wa alayya in azfarani Allah bihi an aqtula na samu labarin bishru yana cewa Qur'ani halitta ne wajibi ne akaina inda na kama shi in kashe shi wani kila anhu annahu kana yunkiru azab al-qabr wa su'al al-malakain wa su'al al-malakain wal mizana was sirata arwayo cewa yana inkarin azabar kabari yana inkarin cewa babu wasu mala'iku masu tambaya yana inkarin cewa babu wani ma'auni ranar alkiyama yana inkarin cewa babu sarabi wasaqal khatibu bi sanadin lahu ila ali ibn zubyan qala li bishr yace alqawlu qawlu man qala bi anna alqur'ana ghayru makhluq yace gaskiya fa tana tare da wanda suke cewa qur'ani ba halitta bane ma'ana ya dawo daga magana shikin qala wannan kashin rayuwar shi ne yace jama'a abinda fa nake fada yana ga ma daliban shi ne ke wallahi mu ne ba mu da gaskiya su wani da suke cewa qur'ani magana Allah ne sai mu da dan hanbali suke da gaskiya qala fa qultu lahu sai na ce da shi irje to ka fito ka ce kai kuskure mana kowa ya ji labari qala kaifa arji'u wa qad qultuhu mundu 40 sana ya za a yi da fasa fadan wannan magana bayan shekara 40 ina bada fatawa da ita ko da ta fihi kutuba wal hujaja na rubuta littafai na kafa hujjoji ya bayan ce ba daidai bane su dai in bid'a ba ka suke yi ba duk wani mai bata yana da irin wannan karshen zai gane cewa abin da yake akai ba daidai bane amma shedan ya riga ya mai kuwa a kunnan sa ba zai iya fitowa ba yana jin nauyi da kunya ya fito ya ce ba akan gaskiya yake ba ya gwammace da shi da waɗanda ya halaka su tuga wa tafiya a cikin bata hatta in yasi wannan da ake fitina akan shi haka ta faru da shi an ritsa shi a Makka su bin baz sun ritsa shi sun kure shi lokacin da Malam Bakar Gumi ya je kai karar shi in ya shigo Makka aka ritsa shi aka kure shi aka ce to kaji abinda ake fara da gaske ne ka fada yace to ya za a yi yace wallahi duka ya tuba ba zai saki ba aka ce to ka tafi garin ku ka je ka rubuta littafi ka tara mutane ka gaya musu wannan magana yace yaji ce in baka yaka baka karar shigo Makka dai ta bai karar dawowa ba ina rubuce karanta littafin Sayyid Ibrahim Yas As-Sangali ara'uhu wa ta'alimuhu wa asaru na professor Gal Abinna Ibrahim Dayir mai gari anan nan Kano ya littafin ba ne sabani sau da ya riga ya gama yada wannan barnar ta bu duniya ba zai iya dawowa ba ban yana ganin ya dawo baya to ya cika wa kanshi wuka a ciki kenan da kuma mutane za su gane wannan shine alkhairin ka abinda kai ka fada sai ka dawo ka gyara shi wancan Malam Abdulsamad na gana mai littafin Risalatul Da'i ila Sunna da ya gane dariƙa bata ce barna ce gida ya dinga bi yana ga muridan shi cewa ni na ba ku dariƙa ko eh to na kwata dariƙa ta ni ma na fasa kutuba ni ma na tuba sai wasu suka ce ai an mai san mu ne ya haukace ni wasu kuma da Allah ya ce muke sai suka bi shine yi mutul tafi risalatul da'i ila sunna wa zajiru anil bid'a dan karamin litafi aka yar risala kankanuwa haka abul hasan al ash'ari mai litafin al ibana da maqalatul islamiyyin shi ma bayan ya shekara 40 yana karantar da kullabiyanci da mutazilanci ya fito ya gane cewa kuskure ne ya gyara to yashi za a ce mutun ya kuskure wai shi ba zai gyara ba ya riga ya tafi akan kaza ba zai taba gyarawa ba to wannan alama ce akan cewa dama ba gaskiya yake ne ma ba yana neman jayayya ne Allah ka kare mu wa min tariq al hasan ibn amr lil marwazi sami'tu bishr ibn al harisi yaqulu jaa mautul marisi wa ana fi suq bishr ibn al haris wani takwaran shi amma shi ahlus sunna ne babban malami ne daga cikin sufayin malamai yace ina cikin kasuwa sai labari ya iske ni cewa bishr ya mutu falaula annahu laysa mawdi'a sujudin yace da ba dan kasuwa garin shedan ba wurin sujuda bane ko yace la sajadtu shukra bana yi sujudu shukr ma Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin tafarkin salabi yin murna idan wani kasurgumin dan bid'a ya mutu suna yin murna su ji dadi cewa Allah ya kawar da wata muguwar kaya a cikin mutane dan bid'a musamman irin wannan wanda kaji duk hukuncin da suka mai suka ce kafiri amma idan dan bid'a yana cikin karabkan musulmai ba kafiri bane ba a ne irin abin da aka saba na jimami da neman gafara da tausayawa da yi mishi addu'a amma wanda ya tabbata kafiri ne dan duk kaji maganganun malamai kala daban-daban wanda suka kafirta wannan musulmin ko ashe tun da ba ana kafirta musulmi kaji duk malamai ga sunan mun ji tun daga kan malam Ahmad dan Hanbali yace ya ji daga malamin Shabaman dan Mahdi da Qutaybah ibn Sa'id da Khatib al-Baghdadi da Abu Zur'a da Ijli da wane ne da suka ce kafiri ne batacce ne zindiki ne alalin kuma a cikin gidan musulmai yake kaga su ma sun kafarta musulmai kenan ba yin zalalai suka fara ba ina fata mun gane wannan to shine wannan malami yace da ina da ba dan na cikin kasuwa ne inda bai dace na yi sujuda ba da na fada na yi sujuda na gode wa Allah saboda karshen rayuwar na dan bid'a da tazo Allah ka tsare wa qala ibn al-jawzi mata sanata 18 wa qila sanata 19 ya rashi shekara ta 218 ko 19 kaji bayan da ya gama wannan tarihi sai ya ce wal marisi asalin abin da ya kai mu ga wannan mas'ala marisi da ake cewa yace nisbatun ila al-maris bi fathi al-mim wa kasr ra ba'daha tahtaniya sakin marisi zaka yi mimin fataha kace alma kai man ra'un kasara almari ba'daha ya'un sakina ya'un mai dauri ta madda kenan mari thumma muhmala sannan sai sinin mara ugo shine marisa ko yace nisbatun ila marisa bisaid dangantawa ne zuwa ga wani kauye da yake tud a misra wal mashhuru bil khiffa abin da ya share shine a ce marisi babu shadda wanda baba hassa as-sagani bi tafkil ar-ra al-imam abu al-fada'il al-hasan bin muhammad as-sagani wanda ɗaya ne daga cikin manyan malamai masana harshen larabci da hadisi ya rasu shekara ta 650 daidai kamar shekara 789 kenan Allah ya gafarta mishi shi kuma milsafin masharik al-anwar shi kuma ya ce bit tasqil a ce marisi amma al-mashhur shine marisi to wannan kuma shine in sake koma litafin ibn makula da shi da litafin abul muzaffar al-sam'ani shine al-ansab zaka samu wannan magana cewa marisi shine daidai almarisi akwai almursi wanda ke dangantaka zuwa ga mursiya mursiya shi kuma gari ne a kasar Andalus ana dangantawa a ce almursi haka abul muzaffar sanani ya bada labari cewa ya gani da rubutun hannun ibn makula cewa almursi ake cewa duk da haka ji wasu kuma suna cewa almarsi amma al-mursi shine dangantaka zuwa ga mursiya shi garin har yanzu sunan shi kenan yana nan har yanzu ɗaya daga cikin biranen kasar Spain ana rubuta shi MURCIA mursiya to shine al-mursi shi kuma wannan Marisa shine sunan garin Marisa mimun ra'un da ya'un mad sai kuma sinun da ta'un marbuta kaga an kazo kai zaka cire ta'un din ne sai ka kare ya'un nasab sai kuma al-Marisi wannan shine abin da malamai suka tantance game da batu akan nasabarsa da kuma takaitaccen bayanai akan wane ne shi wallahu ta'ala a'lam idan kun ji wannan da haka duk su a sigogin fadin sunayen da waɗanda ba wannan ba to za su iya zama ko dai kuskure ne ko kuma karkata ne zuwa ga wani daga cikin ra'ayoyi wanda ba shine rajihi ba amma dai wannan shine rajihi kamar yadda waɗannan malamai suka haƙaƙa wallahu ta'ala a'lam sai mu koma cikin littafin al-istiqama inda ibnu taymiya yake cewa wana fahu qawaifu minhum shaji na 71 ko a cikin irin wannan nuskar dake hannuna wana fahu qawaifu minhum batu akan wato al-haraka motsi yace wasu kuma daga cikin malamai suka kore haraka din mun ji akwai wanda suka tabbatar da shi kamar Harb ibn Isma'il al-Kirmani da wasu daga cikin malamai falasifa da munabbaya da su Abul Barakat a cikin al-Mu'tabir da makamantansu sai yace wasu kuma sun koyi kamar Abul Hasan at-Tamimi wanda shine Abul Hasan Abdul Aziz bin al-Harith ibn Asad ibn al-Layth at-Tamimi sai daga cikin malamai Tamimawa min ashabi Ahmad daga cikin daliban Ahmad dan Hanbali ya rasu shekara ta 371 kamar shekara 1068 kenan rahmatullahi alayhi wa Abu Sulaiman al-Khattabi da Abu Sulaiman shine al-Imam Muhammad Hamad ibn Muhammad al-Khattabi babban malamin nan mai littafin Ma'alimus Sunan da Garibul Hadith da makamantansu malami ne daga cikin manyan malaman musulunci al-Imam Abu Sulaiman Hamad ibn Muhammad al-Khattabi ya rasu shekara ta 1388 shekara kuma 1051 kenan ana danganta shi zuwa ga su Umar dan Khattab ne shi yake ce mishi al-Khattabi gashi na kasa yake cewa Abu Sulaiman Hamad ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Khattab al-Khattabi al-Busti mutumin garin Bust garin su malam abin nan kenan Ibn Hibbana faqihun adibun muhaddisun malamin fiqh ne malamin adab ne malamin hadisi ne ya ila kuma malamin lugha ne kamar yadda Zahabi ambata a cikin sayyid alamin lugha sannan kwararren masanin mazhabin Shafi'iyya daga cikin daliban shi akwai al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi duk da yake ya cikin alqaran din shi haka Abu Ubayd al-Qasim Abu Ubayd al-Harawi amin ba al-Qasim bin Sa'd Abu Ubayd al-Harawi bin tasan abin nan zammul hawa wannan nisa daga cikin daliban sa babban malami ne rubuce-rubucen shiga sanar a ko'ina gashi ya ce lahu ma'alimus sunan sharhu sunani abi dawud yana da littafin ma'alimus sunan walahu al-ghunya anil kalami wa ahlihi wannan ma littafin shi ne wanda ake buga shi tare da littafin sunan mantiq na limamu as-suyuti ana buga su a tare ya ce da shi wannan malami da wancan na baya sun kore wannan siffa ta al-haraka wa kullu man asbata hudutha al-alam bi hawadith al-a'rad da kuma duk wanda ya tabbatar da hudutha al-alam cewa duniya a hadisa ce bi hawadith al-a'rad sakamakon kasancewan al-a'rad su ma hawadith ne wannan larabci ne na ayyamul kalam masu tabbatar da wannan su Abul Hasan al-Ash'ari da Baqillani da makamantansu abinda ya faru shine asali wannan qadiyya ce ta Mu'tazila Mu'tazila sune suke da magana akan hudusul alam bi hudusul a'rab cewa suna raba duniya abubuwan da ke cikin duniya zuwa gida uku su ce akwai jauhar akwai arab akwai jism idan suka ce jauhar suka ce shine duk abin da ake iya gani kamar a ce physical ko concrete wanda ake iya gani idan suka ce arab sai su ce shine abin da ba a gani shine kamar a ce abin nan kenan abstract wanda ba a ganin su kamar yanzu dandano tunani zuciya fushi da makamantansu kaga duk wannan abubuwa ne da ba a ganin su sai dai an san su wasu abubuwa ne ma'ani ne wasu abubuwa ne ma'anawiyat to shi suke cewa akwai jauhari akwai kuma akwai arab abubuwa masu bujurowa wanda ba a ganin su sai dai an san su sanda suka faru ana iya ganin alamarsu sai kuma su ce akwai jism jism shi kuma jism a wajen su shine murakkabun min jauharin wa arab in an hada jauhari da arab sai a samu jism in an hada tsokan naman jiki da rai sai a samu jikin mutum kuma gani abinda suke cewa kenan in an hada tsokan naman mutum da rai sai a samu jiki to kajirin karatun nan su to irin wannan karatun shine da suka lazimta wa mutane cewa duk abin da ke duniya da haka ya faru aka rasa kuma yadda za a ba su amsa ashaira da kullabiya masu musu da su suka rasa da su ba su amsa sai aka sallama musu aka ce an ji haka ne a bar shi a haka shine kabiyatu hudufil alam bi hudufil a'rab zaka ji karatun wani iri dan ba irin shi muka saba da shi ba irin na musulmai ne na farko ba kaga bi magana yake babu wata hujja ciki ta aya ko hadisi lankwaye ne kawai to da suka lazimta ma ashaira wannan da su da kullabiya suka rasa da shi ba su amsa sai suka biye musu akai sai aka waye gari su ma suna fadan haka suna kokarin kawo mai hujja har suka wannan shine ya kai ga suka kafa hujja akan cewa ai ba zai yi a ce Allah yana sama ba saboda Allah la yaqbalu al-hulul fil hawadith bai yiwa a ce Allah ya yarda da ya wanzu a wurin a cikin abubuwan da suke suna da farko sama da babu ita aka yi ta to ba zai a ce Allah yana sama ba daga nan suka samu wannan magana cewa baya sama baya ƙasa baya ciki baya waje bai gabas bai yamma wanda Albani yake faɗa cikin tahqiqin littafin sharh hakika dawiya na Ibn Abil Izzi cewa wannan kawai su ce ba Allah ne kawai ya fi sauki to wannan duk masu faɗan irin wannan magana su ma suna kore alharaka abinda yake cewa kenan wa kullu man asbata hudusul alami bi hudusul a'rab ka abul hasan al-ash'ari kama al-imam abul hasan al-ash'ari rahmatullahi alayhi abul hasan al-ash'ari ya rusu shekara ta 324 kama shekara 1115 kenan a yanzu babban malami ne daga cikin malamai wanda ya samu matsala kwarai da gaske sakamakon mahaifiyarsa da ta auri wani dan bid'a shine Abu Ali al-Jubba'i ya rike ta mata da ya mai da shi dan bid'a sai dai shekara 40 akan wannan bid'a ya zama shine second in command a wannan bid'ar bayan mijin uwar tasa daga baya Allah ya mishi fatahi ya gane akwai barna a ciki ya tuba ya kokarin dawowa ta farkin ahlus sunna amma kamar yadda malamai mu hakikai suka tabbatar to ya riga ya kunkwado wannan bid'ar ya gaza amai da ita gaba da kisa har bayan ya dawo cikin ahlus sunna ya rubuta littafai su maqalatul islamiyina su al-ibana amma zaka samu a cikin su kuma akwai tasgaru wanda ba a rasa ba sakamakon waccan aqida da ya riga ya kunkwada shekara 40 ya riga ya daidaita a cikin ta Allah ka tsare mu Allah ka gafarta mishi wal qadi abi bakr al-baqillani sai kuma al qadi abubakar ibn al-baqillani wannan malami na su'al imamu al-bayhaqi kenan wanda shi kuma ya rasu shekara ta 403 kamar shekara 1136 rahmatullahi alayhi malami ne ba ash'ari wanda yake yana da ilimi kwarai amma kuma shi ma ya san matsala ta aqida ash'ariya wa abul wafa ibn aqil da kuma abul wafa shine ali ibn aqil al-baghdadi in kuntun an ambace shi a baya wani mai bin mazhabin al-imamu Ahmad ibn Hanbal amma kuma wanda bai da aqida irin ta Ahmad dan Hanbali irin su Ibn al-Jawzi ne sun samu matsala ta aqida amma kuma mazhabin su Hanbaliya ne wannan ya rasu shekara ta 500 ne da shekara 13 kamar shekara 926 kenan rahimahullah wa ghairihim da wasu su mimman salaka fi isbati hudusil alami هذه الطريقه التي انشاها قبلهم المعتزله ده sauran wadanda suka bi ta farkin kokarin tabbatar da cewa duniya da babu ita gaskiya ne duniya da babu ita amma wajen tabbatar da cewa duniyar da babu ita to sai suka bi ta farkin da mu'tazila ne suka kafa shine wannan tafarki na kokarin raba duniya zuwa kaza da kaza da kawo musu hujjoji na hankali. Huwa aidan qawlu kaseerin min al-falasifati al-awa'il wal-muta'akhir. Malam yace kuma wannan zancen na kore al-haraka shine dai mazhabin malaman falsafa na can farko da na baya, kabni sina wa ghairi, kama ibn sina da suke ce mishi al-ustad al-akbar ibn sina, babban malamin falsafa din nan daga cikin manya-manyan malaman falsafa. Zamu zo za a ji tarjuma sa gaba insha Allah. Malam yace wal mansusu an al-imam ahmad inkaru nafi zalik, abinda aka cewa to nafi magana daga Ahmad dan Hanbali shine yana musun kore haka, musun korewa. Walam yathbut anhu ithbatu lafz al-haraka, amma dai ba a samu daga gare shi yayi amfani da lafazin al-haraka. Wannan ana magana ne akan nuzul din Allah subhanahu wataala na ƙarshen dare din nan, to sai suke cewa motsi ne, to sai Ahmad dan Hanbali bai kore cewa babu motsi ba. Amma kuma tunda ba a samu wani lafazi na sunna ko ta aya da tazo da kalmar haraka ba, Ahmad dan Hanbali baya tabbatar da wannan da irin lafazin, wanda wannan shine asalin tafarki madaidaici. Ba a kore yiwuwa wata siffa wadda akwai ma'anarta, amma kuma ba za a kawo kalma a bata ba. Wa in asbata anwa'an qad yudrijuha al-muthbit fi jinsi al-haraka, da yake ya tabbatar da wasu abubuwa waɗanda ne tabbatar da siffofin Allah, yana iya sanya su cikin abinda za a ce mishi al-haraka, shine kaman nuzul din, kaman al-maji'u yawmul qiyama kenan da makamantansu. Fa innahu lamma sami'a shakhsan yarwi hadithan nuzuli, wannan shi Imam Ahmad dan Hanbali yayin da yaji wani mutum yana ruwaitar hadithin nuzul, shine wannan hadisi na Abu Huraira da shi da wasu sahabbai da dama, wanda Bukhari ya fitar da shi da Muslim da sauran malamai, wanda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir yaqulu man yad'uni fa astajibu lah, man yas'aluni fa uti'a, man yastaghfiruni fa aghfir lah. Wannan hadisi ya tabbatacce, wanda shine al-Imam Ibn Taymiyyah dan nan ya mishi sharhi na musamman a cikin littafi mujalladi guda, shine sharhu hadithin nuzul. Wannan hadisi na cewa Allah subhanahu wataala yakan sauko ƙarshen dare ya ce ina masu neman gafara in gafarta musu, ina masu neman bukatu na biya musu, ina masu neman tuba na tuba gare su. Sai Imam Ahmad ya ji wani mutum yana ruwaita wannan hadisi, sai ya ji mutumin na cewa wa yaqulu, yana cewa yanzilu bi ghairi harakatin, yana sauka shi Allah ba tare da motsi ba, walan tiqalin, ba tare da ciratuwa daga wani waje zuwa wani waje ba, wala bi ghairi halin, ba kuma tare da wani canza yanayi ba. Ankara Ahmadu zalika, sai Imam Ahmad ya mishi inkari cewa wannan ba daidai bane, ba haka manzo Allah ya faɗa ba sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, yace kul kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ka faɗi kamar yadda manzon Allah ya faɗa. Fa huwa kana aghyara ala rabbihi minka, manzon Allah ya fi ka kishin ubangijinsa. Ka faɗi kawai iya abinda manzon Allah ya faɗa, kar ka rage kar ka ƙara. Wannan magana ta na littafin aqawilus siqat fi ta'wilil asma'i was sifati wal ayatil muhkamat wal mushtabihat na malam mar'i bin Yusuf al-Karami. Wani malami da ya rayu nan kusa mutumin Baitul Maqdis ne, Allah ya gafarta mishi, ya rasu shekara ta 1033, kamar shekara 406 kenan a yanzu. Ana buga littafin a cikin mujalladi ɗaya haka guda ɗaya da tahqiqin malam Shu'aib al-Arnaut, muna da shi a nan kofi a sama na Mu'assatul Risala. A ciki ya hakaito wannan magana daga ainihin wato Abdullahi dan gida Imam Ahmad, daga baban shi al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alal jami'. Imam Ahmad da yaji wannan mutumi na kokarin yin sharhi da ƙara bayani wannan manzon Allah bai yi ba, da amfani da lafazan da za su iya zama mahalli na niza'i, za su iya zama kaman tashbihi, sai Ahmad dan Hanbali ya hana, yace a'a, ka faɗi iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ka tsaya iya nan, kar ka rage kar ka ƙara, dan baka kai annabi kishin Allah ba. to wannan kaida yake kamata mu dinga fahimta musamman masu tada jijiyar wuya idan an faɗi wani abu na hadisi wanda ya saba wa kwakwalwarsu ko tunaninsu ko al'adarsu ko abin da suka saba ji sai su inkarin ya zai a ce annabi ya ce haka ko da ya tabbata annabi ya faɗa suna neman su musa cewa babu yadda zai manzo Allah ya faɗa haka wannan yana daga cikin alamar mutun cewa batacce ne ko dan bid'a ne shi yasa zaka ga a bisa al'ada babu wani dan bid'a sai ya zama yana jin haushin malaman hadisi babu shi sawakun dan dariqa ne dan izala ne ko dan wace kungiya ne indai akwai bid'a tare da shi ka kalla da kyau sai ya gane jan haushin malaman hadisi kanka damu da kungiyar da yake ciki shin bajami ne ko mu'tazili ko dan shi'a ne ko waye za a hukunta shi ne gurgudan aqidarsa ba gurgudan kungiyar da yake ciki ko irin mutanen da ake ganin shi da su ba aqida za ta hukunta shi ko to zaka ga indai yana da aqida mummuna sai ka same shi daga cikin abin da zai musharaka da sauran ƴan bid'a akwai kin malaman hadisi yadda ka san dai asalin ƴan bid'a sun hadu akan kin sahabbai kana ka gani da rafida da mu'tazila da khawarija da nasiba da duk sauran su sun hadu akan kin sahabbai so da sahabbai suke kawo labaran hadisan to haka kuma waɗannan da same ƴan bid'a suka hadu akan kin masu aiki da hadisan da malaman hadisan zaka ga mu'tazili yana jin haushin malaman hadisi saboda hadisan da suke ruwaitowa waɗanda baya so wanda suka saba wa aqida shi dan shi'a haka haka da mu haka ba wa ba jahani mai karaita sifat haka kuma waɗannan da yake cewa ƴan dariqun sufaye da makamantansu kowa sai ka same shi da burbushin kiyayya ga malaman hadisi bai so ya ji an ce Bukhari bai so ya ji an ce Ahmad ibn Hanbal baya so ya ji an ce Abu Dawud ya ruwaito bai so ya ji an ambaci wata sunna ko wata ka'ida ta malaman hadisi sai ya ce yana da magana akan ta shine al-Imam Az-Zahabi yake cewa duk sanda ka ji mutum an ce mishi ga hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku kyale mana hadisin nan ku bari mu gwada abubuwa da hankalin mu bai da kake faɗa ba Zahabi yace fa'alam annahu iblis ce wannan iblis ne a cikin mutane ce duk sanda ka ji mutum yana cewa za su aiki da ma'quli za su gwada da hankalinsu za su gwada da kimiyya da fasaha magana akan musulunci sai abinda kimiyya ta yadda yace to wannan ko dai iblis ko shedan yace ko kuma aljani ne a jikin shi yace in ka ji tsoron shi faharab ka gudu idan ko zaka iya yace danne shi ka karanta mishi ayatul kursi haka zai yace ka danne shi ka mai rukuya kina na cikin shawala min dubala yace danne shi ka kada shi ka karanta mishi ayatul kursi duk wannan masu cewa babu aljanu ba sa shiga jikin mutane qur'ani ba zai yi ya warware duk wata matsala ba saboda science saboda kaza cewa Allah yana magana wannan ai ba aqida ce take da hujja ba a bari a tantance a kawo hujja ita ce zaka ji su da yawa a cikin mutane da ke cewa malamai ko to duk matsayin su kenan ko dai iblisai ne ko shedanu ko kuma akwai aljani a jikin su zabi ne ya fara cikin sura al-Alamin dubara Allah ya gafarta mishi zaka ga duka sun yi tarayya akan irin wannan barna dukan su ban ce maka kowa ba malam ya ci gaba da cewa wa qad nukila fi risalatin anhu isbatu nafs al-haraka mithl ma fi al-aqidati allati katabaha Harb ibn Isma'il yace an cirato magana daga al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi a cikin wani dan littafi da aka danganta masa aka ce ya tabbatar da lafazin al-haraka din irin yadda aka ji a cikin littafin Harbu dan Isma'il al-Kirmani da muka yi magana shi a wancan darasi wa laysa hadhihi al-aqidatu thabitatan an al-Imam Ahmad bi al-fadhiha yace wannan littafin na aqida to bai tabbata ba daga Imam Ahmad haka keke da keken lafazi bai tabbata ba fa inni ta'ammaltu laha salasata asanida malam yace na tsaya na kalli isnadojin ta hagguda uku muzlimatan birjaliha majahil birjalin majahil sai naga isnadojin suna da duhu akwai mazaje waɗanda ba a san su ba a cikin wannan isnadojin ba zai yi a ce wannan ya tabbata daga Imam Ahmad ba wal alfabu hiya alfabu harbi harbin ibn Isma'il amma dai kalmomin kalmomin harbu dan Isma'il ne sai aka sake kwafe su a wani littafi
sai aka danganta su kai tsaye zuwa ga Imam Ahmad, aka kawo isnadoji wanda ba su tabbata ba.
La alfadul Imam Ahmad, yace san ba lafazin Imam Ahmad bane, walam yadhkur hal ma'aniyuna bi jam'i kalam al Imam Ahmad. Mutanen da aka san su suna bada muhimmanci da tattara zantuntukan Imam Ahmad, to ba su rawaito wannan maganganun ba. Ka Abi Bakr al-Khallal fi kitab as-sunnah, kaman wani daga cikin wayanda aka san su sun bada muhimmanci wajen tattara maganganun Imam Ahmad, akwai al-Imam Abu Bakr Ahmad ibn Muhammad ibn Harun al-Khallal. Kenan abin da ya faru shine al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi san da yake raye yake karantawarsa ya hana dalibai su dinga rubuta maganganunsa, ya hana fatawarsa da ra'ayinsa da abin da ya karkata zuwa gare shi ba a rubutawa, sai dai a rubuta abin da ya ruwaito na sunna ko abin da ya hakaito daga malamansa, ya hana ya zama doka ne ba a rubutawa sam. To bayan shudewarsa da shekaru sai ya zama wannan malamin wanda jika ne a ilmance ga Imam Ahmad shine Abu Bakr al-Khallal Ahmad ibn Muhammad ibn Harun, wanda ya rasu shekara ta 311 da ya taso ya zama malami dalibin daliban Imam Ahmad. Da shi kuma sai ya ga waɗannan maganganun da aka ce Malam Ahmad dan Hanbali ya hana rubuta, lallai koda tawalu'unsa da ra'ayinsa da taka tsantsantsinsa ne ya jawo zuwa ga haka, amma yanzu kuma al'umma tana bukatuwa zuwa ga wannan ra'ayoyin da waɗannan fahimtocin da fassarorin, ana da bukata. Da haka sai dinga bin dalibai Imam Ahmad ibn Hanbal gari gari duk inda suke, yana tattara wannan maganganun, ya shekara wajen 15 yana wannan aiki, yana filtering duk inda akwai wani babban malami daga cikin waɗanda suka graduate na makarantar Imam Ahmad ibn Hanbal, sai je gurin sa yana tambayoyi, ya tattara maganganu yana rubutawa, yayi littafai kala daban-daban, akwai kitabus sunna, akwai kitabut tarajjul, akwai kitabuz zuhud, ya tattara maganganu kala daban-daban na Imam Ahmad ibn Hanbal. Shine yake cewa Abu Bakr al-Khallal, Allah ya bashi wannan baiwar, gashi shine na baya-baya a cikin su, kam tarakal awwalu ayli al-akhir, kamar da suke yake fada. So da dama mutanen farko na iya barin wani abu na baya yazo yayi wanda ba su yi ba, ta yi saboda a farkon shi malamin shine ya hana daliban, kuma wajibin su ne su mishi biyayya, da haka ba su rubuta ba, kuma suka gamsu su irin su Abu Dawud din, irin su shi Harbu din, irin su Hanbal wanda cousin ne Imam Ahmad ibn Hanbal, irin ƴaƴansa Abdullahi da ɗayan wato Salihu da makamantan su duk daliban sa, sai zama ba su rubuta wannan maganganun ba, amma daga baya sai suka dinga ruwaitan maganganun suna gaya ma shi wannan dalibi Abu Bakr al-Khallal, shi kuma ya biya rubuta su. Gashi nan a ƙasa malam ya tarda masa kaɗan, yake cewa هو أبو بكر أحمد ابن محمد بن هارون المعروف بالخلال من أئمة الحنابلة. نادقس كم من يما لمن حنابلة له التسانيف الدائرة والكتب السائرة يادل التفي درجو ترجو تند سكر بدونيا مثل الجامع والعلل والسنة إلى التفني دا مكبار العبارد كدوب ترجم الساعة كم طبقات الحنابلة دلتاف تكتر فصالي دلتاف تاريخ الأدب العربي نا بروكليمان. To shine sai Harbu dan sai al-Khallal, wanda yana daga cikin mutanen da suke specialist ƙwararru akan tattara maganganun Imam Ahmad ibn Hanbal, sai ya bi tattara to bai ambaci magana ta akan al-haraka din nan ba, wa ghairihi da shi da waninsa min al-iraqiyyin al-alimina bi kitabi Ahmad, daga cikin sauran malamai mutanen ƙasar Iraki, mutanen Bagadaga da sauran biranen Iraki, Suwasit da Basara da Kufa da makamantansu, waɗanda suke ƙwararru masana maganganu da rubuce-rubucen Imam Ahmad ibn Hanbal. Wala rawahal ma'rufuna bi naqli kalamil imam, hakanan mutanen da aka san su sun ba da muhimmanci da ruwaito maganganun Imam Ahmad ibn Hanbal, su ba su ruwaito wannan ba, la siyama mithlu hadhihi risalatil kabira, musamman ma irin wannan littafi wanda yake babba, wa in kanat rajat ala kaseer min al mutaakhirin, amma kuma ta shahara ta samu karbuwa a gunda dama daga cikin yan baya waɗancan yan farko ba su ma santa ba, ba su ma ruwaito ta ba, amma na baya da suka zo sai suka samu suka bata muhimmanci, suka san da ita, aka san su da ita. Wato malam yana so ya tabbatar mana da ta baba ne akan
yuwar a ce Imam Ahmad dan Hanbali ya faɗi ma wannan magana. Wa qad nakala Hanbalu an Ahmada fi kitabil mihna annahu ta'awwala qawluhu ta'ala hal yanduruna illa an ya'tiyahum Allah fi dhulalin min al-ghamam wal malaika. Hanbal bin Ishaq ibn Hanbal wanda dan gidan baffa wato kanin mahaifin Imam Ahmad ne, akwai Ishaq ibn Hanbal dan uwan mahaifin Imam Ahmad ne, Ahmad sunan shi Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. To da Muhammad da Ishaq baban su dai shine Hanbal din, Hanbal ne Shaybani, sai Muhammad ya haifi Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, shi kuma Ishaq ya haifi Hanbal bin Ishaq. Dan kaga da Imam Ahmad da wannan Hanbal din cousins ne kenan, dan wa da dan kani ko. To bayan haka kuma dalibin Imam Ahmad ne shi Hanbal din, kanin sa ne ta wajen kannu dan danwa da dan kani, sannan kuma dalibin sa ne, kuma yana da riwaya daga Ahmad dan Hanbali. Hanbal ibn Ishaq ibn Hanbal Abu Ali Ash-Shaybani, haka ake masa alkunya. Ya rasu tare da shi da mahaifin nasa shekara ɗaya suka rasu a shekara ta 253 a sa'ad da ya rasu, kamar yadda Zahabi ya ambata shi Hanbal shekara shi 92 sa'ad da ya rasu rahmatullahi alayhi. Kira da littafin mai suna Kitabul Mihna, wanda littafin tarihin wannan fitintunu ne na mihnatul khalqil Qur'an wadda Amr dan Hanbali ya fuskanta a hannun sarakuna su Ma'mun da Mu'tasim da Wasiq, littafi ne aka mujalladi daya. Bayan shi kuma akwai Kitabul Fitna. To a cikin Kitabul Mihna shi Hanbal ya bada labarin cewa Malam Ahmad dan Hanbali yayi ta'wilin fadin Allah subhanahu wa ta'ala hal yanduruna illa an ya'tiyahum Allah fi dhulalin min al-ghamam wal malaika. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa shin kafirai me suke jira in banda Allah ya zo musu ranar alkiyama fi dhulalin min al-ghamam, a cikin dhulal ko dai ka ce jam'i ne na dhulla, dhulla guda ɗaya kenan, ko kuma jam'i ne na zilal, zilal amin, akwai zilal akwai dhulla. Da aka wasu suna karanta shi da hal yanzuruna illa an ya'tihum Allah fi dhulalin, akwai kuma su karantawa da fi zilalin, zilalin jam'u dhilla kenan inwoyi, wancan kuma dhulal taro a cikin taron abin nan al-ghamam hadari. To wannan aya tana ishara zuwa ga zuwan Allah ranar alkiyama, kamar da wasu ayoyi waɗanda ba waɗannan ba suka bayyana cewa Allah zai zo tare da mala'iku. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idhin bi jahannam, kan tafsirin al-Imam Ibn Kathir kafin shi kuma da tafsirin al-Imam At-Tabari Sheikh al-Mufassirin rahmatullahi alayhima. To aka ce Amr dan Hanbali yayi ta'wilin wannan aya a wajen fassara, me ya faru? Fa innal jahmiyata alladhina nazaru, waɗannan jahmawa su Ibnu Abi Du'ad da jama'arsa waɗanda suka yi tattaunawa suka yi jayayya da Ahmad dan Hanbali wanda aka kama shi aka kulle shi aka dake shi, sarkin al-Mu'tasim ya ce a fito da shi a tattauna da shi. Da aka fito da shi garin tattaunawa sai suka kawo mishi hujja, ihtajju ala khalqil qur'ani bi qawlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, sun kafa hujja akan cewa qur'ani halitta ne. Daga cikin hujjojin da suka kawo suka ce bi annal baqarata wa ala imrana ta'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma ghamamatani aw ghayayatani aw firqani min tayrin sawaf tahajjani an sahibihima. Hadisi ne yazo tabbatacce wanda al-Imam Muslim ya ruwaito daga sahabi Abu Umamah al-Bahili radiyallahu anhu a cikin falalar suratul baqara da Ali Imrana wanda ke cikin kitabul fadail Qur'an da littafin sahih Muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ikra'ul qur'ana, ku karanta alqur'ani, ku yi kokari ku iya shi, ku haddace shi. Sai ya ce fa innahu yu'ta alqiyama, za a zo ranar alqiyama, wa ta'atil baqaratu wa ali imrana, suratul baqara da suratul ali imrana za su zo, ka annahuma ghamamatani, za su zo kamar taron hadari, au ghayayatani, ko kuma kamar taron al-ghayayatu, kamar yadda al-Imam Sam'ani ya fassara da shi da Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam ibn Asir a cikin Annahu fi Gharib al-Hadith, suka ce kullu shay'in adhalla al-insan kas-sahaba, duk abin da zai yi wa mutum inuwa kaman hadari wanda zai sha makance rana sai gari ya danye inuwa haka, wannan ana ce mishi ghayaya. Duk su kamar hadari wanda ke wa mutane inuwa, ko kuma au firqani, kamar runduna guda biyu, min tsairin sawwaf, na tsuntsaye waɗanda suke masu fuffurawa masu tashi, taron tsuntsaye wanda za su zo da yawa haka har a gansu sun rufe sararin samaniya, za su zo kamar haka su waɗannan surori guda biyu, ta hajjani an sahibihima, suna kokarin su kafa hujja ga mahaddacin baqara da ali imrana, wanda ya iya haddar baqara da ali imrana ya san karatunsu, yake karanta su, ya san fasarar su, dan a tafarkin salaf kamar yadda al-Layth ibn Sa'd al-Misri yake fada da shi da Imam Shafi'i suke cewa hadda innama hiya hifzul ma'ani wa laysa hifzul huruf, abinda malaman salaf suke nufi da hadda ce al-Qur'ani shine iya ma'anarsa, ba wai kawai iya doran matanin bakin alqur'ani na musabaka ba, a'a su ba sa ganin wannan a matsayin ilimi, wannan karatun yan islamiyya ne, ko mun gane matakin farko ne kamar koyan ABCD ne da ake koya ma yara, amma kawai dan mutun ya haddace doran matanin alqur'ani a gun salaf ba malami bane shi, ya gama primary kenan, idan zai zama malami shine to sai ya iya ma'anar alqur'ani, ya san fassarar shi kuma yana aiki da shi, to irin wannan mutum wanda ya iya baqara da ali imrana, dama manzo Allah cikin hadisi yake cewa duk wanda ya iya su to malami ne, duk wanda ya iya su ya zama malami, wajen izu nawa ne, wajen izu goma ko, duk wanda ya iya su kuma akwai dimbin ilimi da ke ciki, to idan mutum ya iya su manzo Allah ya ce ya zama malami, kamar yadda Bukhari da al-Imam at-Tirmidhi suka rawaito, to ranar al-qiyama daga cikin waɗanda za su ceci bayi, Allah ka sama cikin da ceta wanda za su tsira daga cikin abin da zai ceto, akwai alqur'ani, qur'anin kuma akwai waɗannan manyan surori guda biyu, baqara da ali imrana, shine sai manzo Allah ya ce za su zo a sura kamar wani hadari tafiyayye, ko kamar wani inuwa tafiyayya, ko kamar runduna, sai waɗannan yan bid'a suka ce to kaga kenan waɗannan surori guda biyu suna da jiki, halittu ne, shi sai har za su zo na alqiyama har kamar wata inuwa, da haka qur'ani dukan shi halitta ne, ku mun gane irin hujja ta yin bid'a, da sai kafa wa Imam Ahmad wannan hujjar, to sai mai musu da irin hujjar su, yace to kuma me za ku ce kuma game da hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami, idan kun ce duk abin da zai zo halitta ne, to Allah ma halitta ne, ya musu ilzami, ku mun gane da irin hujjar su, fa buhitu, yace in dai kun ce duk abin da zai zo to ya zama halitta, to haka ma hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu, tunda nan ma an ce ta'atiya ne, to can ma an ce illa an ya'tiyahumullahu, me za ku ce game da wannan, sai suka kasa bashi amsa, to da aka zo bada labarin, sai suka bada labarin a matsayin yanzu ma Ahmad dan Hanbali shi ma yana tawilin almaji'u ne, cewa Allah ba zai zo ba, sawabul lahi ne zai zo, kuma gani kuskura ya bada amsa ne a matsayin mahalli na nazai dan ya kore waccar bid'a, kuma su ya san ba za su taba yada da wannan fasarar ba, shi ne sai ya kawo musu, ya musu ilzami, amma masu bada labari da suka je sai suka bada labarin, sai ya bayi zuwa ga cewa Ahmad dan Hanbali yana ta'awilin wannan magana, shi sa idan ka je kan tantafin hadisin nuzul na shi dai Ibn Taymiyyah din nan, da kuma a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 18 Ibn Taymiyyah ya tattauna wannan mas'ala har ya raddi ga wani malami shine al-Imam al-Ghazzali Abu Hamid al-Ghazzali Muhammad ibn Muhammad rahmatullahi alayhi wanda shi kuma a cikin littafin sa yace a madadan Hanbali yayi ta'wilin wasu ayoyi guda uku daga ƴan bid'a asha'ira har yanzu suna kokarin kawo wannan magana cewa ai a cikin salaf ma akwai ta'wili sukan kawo wasu kalmomi daya biyu da Bukhari ya hakaito a cikin kitabut tafsir din sa wanda suke iya bayuwa zuwa ga ta'wili to dama dan bid'a abin da yake nema kenan kwaya daya ko biyu sukan iya kawo daya ko biyu daga Imam Zahabi a cikin littafin dai magana akan abin nan kitabul arsh ko dayan shine kitabul ulu al-ulu lil alil ghaffar ya hakaito ta magana kwaya daya ko biyu daga wani malami sai ta yi kama da abin da ɗan bid'a suke fada sai su makale akan wannan su saki asali dan dama abin ɗan bid'a yake ne maki dan kamar kuda ne duk gayin da kai ba shi ya dame shi ba ina ne akwai datti a jikinka shi ya dame shi to sai Abu Hamid al-Ghazzali rahmatullahi alayhi sai kawo cewa Ahmad dan Hanbali yana ta'wilin wasu maganganu guda uku yana kokarin tabbatar da cewa kenan ya halasta ai ta'wili in aka ga lam farra maganganun da ya kawo din ya kawo magana ta farko akan hadisin al-Hajar al-Aswadi yaminul lahi fil ardi duk da wannan hadisin da'ifi ne marfu'an hadisi ne wanda yake yana da rauni idan an dauke shi a matsayin marfu amma a matsayin mawqufi ga sahabi Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma kamar yadda shi Ibn Taymiyyah din ya bayyana a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 6 cewa ya tabbata daga Ibn Abbas yana fada yana cewa al-hajar al-aswadi yaminul lahi fil ardi man safahu fa ka'anna ma safaha Allah hajar al-aswad hannun daman Allah ne a duniya wanda ya taba shi kamar yayi gaisa da Allah ne Ibn Taymiyyah ya bayyana cewa wannan babu wani iskali a cikin shi domin kwatanci ne yayi kuma tunda yace yaminul lahi fil ardi da ba yake da a ce yaminul lahi talaqan ba shine hannun Allah da aka ce yadul lahi fawqa aydikum ba fa yadul lahi fawqa aydihim ba shine hannun Allah da aka ce yaminul lahi mal'a ba shi bane dan yace yaminul lahi fil ardi kamar yadda akwai baitul lahi fil ardi ba shine al'arshi ba yace kuma saboda an ka kalla abin da yace man safahu fa ka annama safaha Allah wanda ya taba shi kamar ya taba Allah yace kwatance kuma ba daidai yake da asali ba mushabbahun bihi ba daidai yake da mushabbahun ba to wannan ma kuma mawqufi ne ba hadisi ne marfu'i ba Ibn Taymiyyah yace wannan ba daidai bane maganar da Ghazzali ya fada Ibn Ahmad dan Hanbali bai ta'wilin wannan ba kuma ma hadisin bai tabbata ba abu na biyu da Ghazzali ya kawo ce Ahmad dan Hanbali ya ta'wili shine qulubul ibadi baina usbi'aini min asabi'ir rahman wanda shi wannan hadisi ne wanda yake yana da isnadoji kala daban-daban wadanda an hada majmu'asu za su tabbata su zama abin nan hasanul li ghairihi ko sayyul li ghairihi kamar yadda al-Sheikh al-Albani ya ambata a cikin Ziyadul Janna takhrij littafin kitabus sunna na Ibn Abi Asim cewa zukatan bayi gaba ɗayan su suna tsakankanin yatsu ne guda biyu daga cikin yatsun Allah Ubangiji subhanahu wataala kuma Allah yana jujjuya su yadda ya ga dama wannan ya tabbata kuma malam Ahmad dan Hanbali bai ta'wilin wannan kuskure ne danganta mishi wannan sai kuma mas'ala ta uku ita ce hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la ajidu nafasallahi qibalal yaman ina jin numfashin Allah subhanahu wataala ta bangaren yaman wannan kuma ya tabbata sahihi ne kamar yadda Sheikhul Albani ya inganta shi a cikin as-sahiha kuma za a bar shi ba za a yi ta'wili ba shine ka'idar dama to duk waɗannan suna kokarin su kawo maganganu akan su ne dan kokarin nuna cewa ai salaf ma suna ta'wili idan sun iya tabbatar da wannan to kaga sun samu manasu yin ta'wilin mashiga cewa ba su ne farau ba ai salaf ma sun yi to bai tabbata salaf din suna yi ba ina fata mun gane wannan karanta littafin sharh hadisin nuzul na shi dai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi to abin da yake cewa muka koma sama shine yace wa ma yaji'u illa makhluqun yace musu babu abin da ke iya tahowa kenan sai abin halitta fa qala al-imam Ahmad bayan da suka ce ai a sama abin nan wato bakara da ali ibana za su zo ranar alkiyama wa ma yajiu illa makhluq babu abin da ke iya tafiya yazo sai abin halitta fa qala al imam ahmad sai malam ahmad dan hanbali yace da su fa qad qala allah ta'ala ayku allah yana cewa hal yanzuruna illa an ya'tihum allah fi zulalin min al ghamam to ayku allah yace ba abinda wato hal yanzuruna ai ma yanzuruna ba sa jiran komai su kafirai illa an ya'tihum allah fi zulalin min al ghamam fa ce zuwan allah da zai zo musu a cikin taran al ghamam taran hadari din nan fa hal yaji'u allah innama yaji'u amru shin kuna cewa Allah yana zuwa ai cewa kuke al'amarin Allah ne yake zuwa kadhalika huna innama yajibu sawabul qur'an to haka anan ma abinda za a gani ba bakara ce da ali imran za a gani a matsayin jiki ba ladan karatun bakara da karatun ali imran da mutum yi sai dai yake akwai maganganu da yawa da malamai suka yi akan ma'auni da sakamako da zai alkiyama da kuma cewa za a maida ayyukan jiki waɗanda za a daura su akan ma'auni ma'aunin kuma hayya auna nauyin su kenan ayyukan za su wayi gari su zama jiki tun a cikin kabari ma ya tabbata a cikin hadisin Bukhari cewa bawa bayan an rufe shi idan mutumin kirki ne Allah subhanahu wataala zai bayyana mishi wani kyakkyawan saurayi yazo yana mishi maganganu masu dadi haye tambaye shi kai kuma kai wane ne ban san ka ba ban san daga na kake ba sai ya ce mishi ni ne ayyukan ka kaza da kaza da kaza wannan shi ne zai mishi abokin fira a cikin kabarin sa kaga aikin ne akai canza shi zuwa halitta mai jiki da motsi haka kuma idan bawan ba mai aikin kwarai bane Allah ka tsare mu za a canza mishi ayyukan shi zuwa wata mummunar halitta wacce ta zo cikin kabarin shi dinga furgita shi tana bashi tsoro tana matse shi tana wahalar da shi in ya kwalma ihu yace wane ne kai ban taba ganin halitta mummuna mai mummunar kama irin ka ba ko me ya kawo ka wajena sai ya ce ni ne munanan ayyukan ka da kake aikatawa a duniya Allah ka tsare mu daga munanan ayyukan to kaga wannan ma yana nuni zuwa ga tabbacin yiwuwar canza ayyukan mutane da suke aikatawa zuwa wani jiki da za a iya gani har ai wata harka da shi wallahu ta'ala a'lam fakhtalafa to wannan magana haka aka ambace ta anan daga cikin littafin al-mihna sai dai mai tahqiqin a ƙasa shi malam Rashad Salim gashi yake cewa nushira kitabu zikru mihnati al-imami Ahmad ibn Hanbal jam'u abi abdullah hanbal ibn ishaq ibn hanbal an buga littafin da ake kira da suna bada labarin jaraba wanda aka yi wa Ahmad dan Hanbali wanda ya tattara wannan labari shine Hanbalu dan Ishaq dan Hanbal tahqiqi Dr. Muhammad Nagash tabatu Dar Thaqafa Al-Qahira sanata 97 ba'da al-113 al-Hijra الموافق لسنة 1977 للميلاد يتي أمرقوا أن التافي أدار الثقافة أكسا قاهرة أشيكار الهجرة تدبو لدري ترى لدري تقوى لدري تقوى أكو لتشفئين دبقوي كما شيكار 40 دقيقة ينزكو ديدي دا شيكار تدبو لدري ترى لسبئين دبقوي 1977 أكبرقوا لتافنا وقد راجعت صفحاتي malam yace na tsaya na karanta littafin shafi bayan shafi walakin ni lam ajid fihi ma ashara ilayhi ibn taymiya huna amma wannan magana da ibn taymiya ya bada labari babu ita a cikin littafin da aka buga ala anna al ustad al muhaqqiq zakara fi muqaddimati as safhati al khamisa annahu lam yajid ghayra al juz' al thani min al kitab ko da yake malamin da ya rubuta littafin ya tahqiqa littafin ya bada labarin cewa juz'i na biyu kawai ya samu فَلَعَلَّ مَا أَوْرَدَهُ ابْنُ تَيْمِيَةَ هُنَا مَوْجُودٌ فِي الْجُزْءِ الْمَفْقُودِ مِنَ الْكِتَابِ تَيُّ أَبُنْدَ إِبْنُ تَيْمِيَةَ بَارَ لَبَارِي أَنَا تَوْ يَنَا تِكِنْ بَنْغَرًا دَبَ أَسَامُ بَنَ لِتَافٍ وَاللَّهُ أَعْلَى فاختلف أصحابنا في هذه الرواية على خمس طرق ابن تيمية يتي داغا سي مالمن مذهبمو حنبلاوا كينا sai suka yi sabani akan wannan magana da aka cirato daga Ahmad dan Hanbali me take nufi wa qala qaumun sai suka ce ghalata hanbalun fi naqli hadhihi riwaya suka ce hanbal ibnu ishaq ibnu hanbal yayi kuskure wannan magana bace kama da irin magana imamu ahmad ba ta'awili wa hanbalun lahu mafaridu yanfaridu biha min ar-riwayati fil fiqh kuma dama hanbal yana da wasu maganganu da ya kadaita da su waɗanda yake ruwaito su a cikin fiqhu wal jamaahiru yarawuna khilafahu sauran daliban makarantar imamu ahmad suna saba mishi a wajen riwaya ire-iren waɗannan maganganu ya karwaito abinda sai zama ya kadaita da shi sai zama sauran daliban imamu ahmad sun saba mishi akai dan haka babu mamaki dan nan ma ya ruwaito wata magana ta saba wa abin da yake mashhuri a makaranta wa qad ikhtalafa al-ashabu fi mafarid hanbal allati khalafahu fiha al-jumhur kuma malaman mazhabin imamu ahmad ibn hanbal suna da sabani akan abinda hanbal ya kadaitu da shi na riwaya wanda sauran daliban makaranta suka saba mishi akai hal tasbutu riwayatuhu shin idan ya kadaita da magana din shin ta tabbata za a karba ko ku za a tunkure ala tariqai a bisa hanya biyu fal khallal wa sahibuhu qad yunkiraniha dalimamul khallal da dalibin shi da ake cewa gulamul khallal suna inkarin mafariduna hanbal daga makarantar imamu ahmad ibn hanbali a wani lokaci wa yuthbituha ghayruhuma ka ibn hamid wani kuma wanda ba su ba kamar ibn hamid shine abu abdullah al-hasan ibn hamid ibn ali ibn marwan al-baghdadi babban malami daga cikin malaman hanabila a zamanin da ya rayu wanda yake littafin mai suna sharhul kharqi akwai muktasarul kharqi na fiqhun hanbaliya ya mai sharhi wannan malami ya rasu shekara ta 403 rahmatullahi alayhi shi kuma yana karban maganganun da hanbali ya kadaitu da su duna sa'iril binna jumhur wa qala qawmun wasu kuma suka ce minhum daga cikin malaman mazhabin hanbaliya suka ce innama qala zalika ai shi amal dan hanbaliya fadi wannan magana ne ilzaman lil munazi'in lahu dan yayi wa masu mishi jayayya ilzami ya tirsasa musu ya kafa musu hujja da irin hujjarsu fa innahum yata'awwaluna maji'ar rabbi bi maji'i amrihi dan suna ta'awilin zuwan Allah su ce zuwan umarnin Allah ne qala sai ce da su fa kadhalika qulu dan haka nan ma sai ku ce yaji'u kalamuhu maji'a yaji'u kalamuhu maji'u sawabi su ce zuwan zancen Allah to zuwan zuwan zancen na bakara da Ali Imran to zuwan ladan wannan zancen ne wa haza qaribun malamin yace wannan yafi kusa da abin da za a iya fassara magana Ahmad dan Hanbal da ita cewa yana musu ilzami ne ra'ayi na biyu kenan ra'ayi na farko wanda suka ce kuskure ne gaba daya ra'ayi na biyu suka ce mene ilzami ne wa qala qaumun minhum wasu kuma daga cikin al-ashabu din sai suka ce bal hadhihi riwayatu sabitatun fi ta'wil ma ja'a min jins al-haraka suka ce wannan riwaya ta tabbata kuma ta zo ne dan ta ta'wilin abinda yazo na min jins al-haraka daga nau'in haraka dinnan wal itiyan da zuwa wal nuzul da sauka fa yata'awwalu ala hadhihi riwayati bil qasdi wal 'amd li dhalika Imam Ahmad yayi ta'wili ne a cikin wannan yana sane da gangan yayi ta'wilin waɗannan abubuwa wa hadhihi tariqatu ibn zawuni wa ghairi wannan shi tafarkin ibn zawuni da wannan sa ibn zawuni ga shi a ƙasa ma da yake sunan shi Ali bin Ubaydillah bin Nasr bin Sirri Abul Hasan ibn zawuni wa qad ikhtulifa fi ismihi an yi sabani game da sunansa an haife shi ga ta 455 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya rasu shi ga ta 527 rahmatullahi alaihi malai yace min ulama il hanabila na daga cikin malaman hanabila ka karanta tarihin sa a littafin az-zayl ala tabaqat al hanabila na ibn Rajab al-Hanbali kenan da littafin Shajaratul Zahabi fi akhbari man Rahab na ibn al-Imad al-Hanbali da al-Muntazim fi tarikh al-umam wal-muluk fi tarikh al-muluk wal-umam amin na Abdurrahman ibn al-Jawzi da littafin al-Lubab fil Ansab na al-Imam ibn al-Asir al-Jadri da al-A'lam ta Khairuddin al-Zarqali duk waɗannan zaka samu tarihin malam ibn az-zaghuni a cikin rahmatullahi alayhi wa qala qaumun wasu kuma sai suka ce ra'ayi na hudu kenan bal yuta'awwalu bi maji'i sawabi a za a fassara a ce zuwan ladan ne wa ha'ula'i ja'alu riwayata min jinsil haraka duna baqiyati sifat waɗannan suka ce wannan riwaya tana nuni zuwa ga nau'in al-haraka amma banda sauran sifat na al-maji'u da an-nuzulu da makamantansu amma dai wannan riwaya tana nuni zuwa ga motsawa din sai suka ce amma ai ta'awulin sa da zuwan ladan cewa ba wai bakarar ce za a ganta da Ali Imrana su suna ce to ba ladan karatun bakara da karatun Ali Imrana da aikin da mutun yayi da su shine zai zo ranar alkiyama ya cece shi wallahu ta'ala wa qala qaumun wasu kuma suka ce ra'ayi na nawa kenan نبير منهم ابن عقيل وابن الجوزي waɗannan daga cikin ƴan baya-baya kenan waɗanda suka zama sun canza daga asalin tafarkin mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbali ta fuskar aqida amma suna rike da shi gam ta fuskar fiqh daga ciki akwai ibn aqil din can da aka ambata a baya da kuma ibn al-jawzi shine Abdurrahman ibn Ali ibn al-jawzi wannan wani malami ne daga cikin ajibud duniya zan so a ce ƴan uwa su koma su karanta tarihin Ibn al-Jawzi musamman a littafin tarihu majalisu Baghdad a sori a littafin abin nan wafayatul ayan na Ibn Khillikana shine ya tsawaita tarihin Ibn al-Jawzi wanda zaka sha mamakin irin mamakin abinda Allah ya yi wa wannan malami na baiwar ilimi da fasaha da yawan rubuce-rubuce shine Imam Zahabi yake cewa Ibn al-Jawzi duk da ya daga cikin malaman da ake zargin su da suhufiyya akwai littafin da dama ya dauka ya karanta da kansa ba tare da ya karanta a gaban malamai ba na farko malami ne mai wa'azi wa'azi a masallacin juma'a wa'azi na musulunta da maguzawa wa'azi ma sojoji in za a je jihadi shi yake tsuma su wa'azi ma sarakuna yakan yi ma sarakuna wa'azi hassi kuka har su tuba daga zaluncin da suke Allah ya mishi wannan baiwa ta fasaha da iya tsara zance Allah ya mishi wannan baiwa sannan Allah ya mishi alƙalami sayyal mai tumbudin tawada shine Zahabi yake cewa a littafin shi da yayi akwai kurakurai da ya rubuta da yawa waɗanda da za a dawo da shi duniya ya ƙara irin shekarun da ya a duniya ba zai iya gyara su ba saboda yawan su a ce ya dawo ya ta rubutu na gyaran kurakuran shi ba zai iya gyara kurakuran da yayi ba saboda yawan su Allah ya gafarta mishi a cikin kusan kowane fanni yana da littafi kaga yana da littafai na tafsiri da qira'at ga tafsirin shi nan Zadul Masir wanda asali ƴaƴan shi ne suka tambaye shi cewa littafan tafsiri sun yawa ya zamu yi ne baba wani zamu karanta sai ce to ku ba komai ku ba ni dan lokaci shine sai ya zauna wata guda sai ya rubuta musu tafsiri mujalladi biyar yace to gashi na tace muku abu mai kyau a cikin tafsirin duk ku kyara tafsiran nan irin kamar yadda ake yawa din nan yanzu ka kunna radio tun karfe 4 na asuba har karfe 1 na dare ana tafsiri wani zaka taurara zaka gaba ɗaya ka rudi zaka kana buƙatar wani malami zai baka irshadi yace ka tsaya a nawa da nawa ne ko kuma shi ya saurara gaba ɗaya ba samari ko mun gane to shine irin haka Ibn al-Jawzi ya ma ƴaƴan shi wannan littafin Zadul Masir tafsiri ne daga cikin tafsirai na mutaqaddimuna to yana tattara maganganun malamai wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza da aka ya warata da kai akan kanta tafsirai wajen guda 100 akalla sannan yana da tafsiri a cikin ulumul qur'an iri daban-daban da tafsiri a cikin hadisi ga al-ilalul mutanahira mutanahiya ga littafin addu'afa wal maturikin ga littafin ainihin wato abin nan mawdu'at na shi da ha ila yau haka littafai a cikin wa'azi wannan shine ma wurin kwarewar shi su talbisu iblis su bahar dam kala daban-daban littafai an ce sun fi kala 400 wadanda ya rubuta kuma ya fuskanci mihina jarabawa a rayuwarsa saboda rigingimu da suka hada shi da sarakuna suna ganin ya kwace musu jama'a dan koda sarki ya gayyaci mutane fada in dai akwai majalisin karatu na Malam Ibn Jazito Balaji wurin shi za a je a tare a cika sai zama akwai wani kuma yana fada da yan bid'a musamman rafida da karramiya a lokacin sai aka samu wani waziri wanda shi kuma wannan irin yan bid'a sune jama'a shi sune suka hada kai da yan sanda da sauran jami'an tsaro aka zo har cikin gidan shi da kayan bacci kamar da aka bada labari da kayan bacci ba tare da yan shiga shi irin ta malamai a ce da babban riga da alkebba da sanda da charbi da rawani misali wanda kuma in zai fito fitowa yake fa da convoy saboda attajiri ne kuma amma aka suka muskata da shi da kayan bacci suka tafi da shi wani tsibiri a cikin ruwa suka je suka kulle shekarar shi biyar ba sai inda yake ba suka kulle shi a wannan wurin dakin da suka bashi aka ce a wurin yake kashi a wurin yake fitsari yadda ka san sel in ka taba shiga sel babu bayi babu wurin wanka babu wurin sallah komai anan zakai da kyar ƴaƴan shi suka dinga shiga suna fita tunda su ma malamai ne suna da fuska a gun sarakuna har aka samu dai aka fito da shi ran da ya dawo da Bagadaza haka aka dinga murna ana sawa juna albarka ana addu'a ana mujuna murna cewa malam ya dawo dai yana cikin tarihin sa cikin littafin wafayatul a'yan na Ibn Khillikan Allah ubangiji ya gafarta mishi to amma a wajen aqida sai zama Ibn al-Jawzi kamar yadda Zahabi yake ambata ha ila cikin sirwa na Al-Nubala yace Ibn al-Jawzi ya samu tasgaro a aqidar sa ya rubuta littafin abin nan da ya magana akan wai daf'u shibahu tashbihi bi akuffi tanzihi kokarin wai cewa ibnu al-imamu ahmad duk abin da ake fada game da shi ba haka bane na tabbatar da sifat shi a gun shi wannan tashbihi da haka sai ya tafi same suna daf'u shubahi tashbihi bi akuffi tanzihi zaga wannan dan bid'an kausari yayi takikin sa saboda irin aqidar sa ce ashariyanci ne zankame shine zabi yake cewa ya laito ina ma da a ce ibnu al-jawzi bai kutsa wannan abun ba da ya fi mishi alheri don wannan shine matsala mafi girma da ya samu a cikin tarihin sa Allah ya tsare mu Allah ya gafarta mai to shine wannan littafin zaka ga malam abin nan ibnu asakir ya mai raddi shine bayanu kadhibul muftari ala abul hasan al-ashari raddi ne ga ibnu al-jawzi akan waɗannan maganganun da ya fara Allah ya gafarta musu gabaɗin su gashi a kafa yayi dan tarjuma sai yake cewa Abdurrahman bin Ali ibn al-Jawzi Abu al-Faraj al-Imam al-Allamah al-Mutawaffa sanata 97 ba'd al-mi'ah al-khamisah lil-hijra babban malamin nan wanda ya rasu shekara ta 597 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa min kutubihi zad al-masir fi ilm al-tafsir wanda muka ambata yanzu wa tafsir al-bayan fi ilm al-quran kadin tafalla shi kenan komai da ruwan shi wa qala ibn rajab قال ابن رجب مجلد وكتاب المغني في التفسير شمال التفسير سني وقال ابن رجب احد وثمانون جزءا جزئي 81 ني انظر ترجمته ومصنفاته في وفيات الاعيان كروت ككرنت تاريخنسا كذا كما سنه لتفنس على التفسير وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان لابن خلكان a cikin mujalladi na biyu da kuma tarihu ibn al-wardi da az-zayd az-zaylu ala tabaqat al-hanabila taybu rajab da kuma littafin al-kamil taybu al-asir da kuma littafin al-alam duk waɗannan littafan zaka samu bayani akan tarihinsa da kuma siru ala bin nubala da littafin tarikhul islam da har ila kuma a cikin littafin al-bidayah wa an-nihaya ta abul fida isma'il bin kaseer rahmatullahi ala al-jami' malan yace waɗannan guda biyu ibnu aqilin da ibnu al-jawzi suka ce bal yata'adda al-hukmu min hadhihi as-sifa ila sa'ir as-sifat allati tukhalifu zahira tukhalifu zahiraha lid-dalil al-mujib li mukhalafati adh-dhahir yace su suna ganin wannan ta'awilin da za a yi na ala na itiyan a ce ai ba itiyanul suratayn bane a itiyanu sawadis suratayn ne to a dauke hukuncin ya tsallaka ya hau kan dukkanin siffofin Allah wanda suka saba wa zahirinsu. Me suke yi da saba wa zahiri? A ce Allah yana da hannu, Allah yana da riya, Allah yana magana, Allah yana duk wannan sifatul khabariya, sun saba wa zahirin abinda ake gani a rayuwa ko? Sai su ce duka ai ta'wilinsu lidalilil mujibi li mukhalafatiz zahir, saboda dalilan da suka wajabta cewa lalle lalle Allah ya saba da zahirin abinda ake gani, ai Allah laysa kamithlihi shay'un. Da haka sai su tsaya iyalan su ce to duk abinda aka faɗa ya zama yayi kama da sunan wani abu da akwai shi a zahiri, to ai ta'wilinsa. Wannan shi tafarkin yan baya din wanda ya saba wa tafarkin magabatansu. In kun tuna a baya ya mana magana cewa duk waɗannan limamai guda hudu, Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad dan Hanbali, suna da aqida ta isbatus sifat, ba sa ta'wili. Amma kuma mabiyansu wanda suke tutiya cewa su masu bin waɗancan mutane ne, suna bin su a fiqh ba su saba musu, amma kuma a tauhidi sun saba musu. Ya ta buga mana misalai ire-iren su, to su ne irin waɗannan su Ibn al-Aqili da Ibn al-Jawzi a Hanabila kenan. Idan ka dauki kama a ainihin mazhabin kaman mazhabin Shafi'iyya, sai ka ga akwai manyan malamai waɗanda suke saba wa aqida Shafi'i, misali sal Imam an-Nawawi, su Ibn Hajar da makamantansu, Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su. Zaka gan su duk da irin wannan aqiduna ta'wilin wasu daga cikin sifat ko kokarin karkatar da asalin ma'anar daga abin take a zahiri. Wa bi kulli halin, Malam Ibn Taymiyyah bayan da ya gama kawo waɗannan ra'ayoyi guda biyar yace to kuma dai yaya ne? Fal mashhuru inda ashabul Imam Ahmad annahum la yata'awwaluna sifati allati min jinsil haraka. Abinda dai yake mashhuri, abinda aka sani a gurin malamai da ɗaliban makarantar Imam Ahmad Ibn Hanbal, shine ba sa ta'awilin siffofi wanda suke cikin jinsin abin da ke nuni zuwa ga motsi, kalmaji'i kaman zuwan Allah, wal itiyan shi ma zuwa ne, wal nuzul da sauka Allah, wal hubut shi ma haka hubut sauka daga sama, wad dunu da kusanci, wat tadalli summa dana fatadalla da Allah ya fara. Duk waɗannan siffofin suna da nuni zuwa ga motsi, movement, dukansu a cikin ma'anarsu akwai nuni zuwa ga motsawa, canza waje ko? To ba sa ta'wilinsu. Amma kuma ba sa faɗan lafazin haraka ɗin, ba sa cewa motsi ɗin, tunda Allah bai faɗa haka ba, manzon Allah bai faɗa haka ba. Me Allah ya faɗa? Summa dana fatadalla. Me Allah ya faɗa? Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Me manzon Allah ya ce? Yanzilu rabbuna ko? To kar a canza wannan kalmar da wata. Kar a canza da wata koda mai kama da irin ma'ana ta ce kamar ita al-haraka din, kar a canza. Kama la yata'awwaluna ghayraha, kamar yadda ba sa ta'awilin sauran siffofin, mutaba'atan lis-salafis salih, saboda bin mazhabin salaf nagari, sahabbai da tabi'ai. Wa kalamu salafi fi hadha al-babi yadullu ala isbatil ma'ana al-mutanazi'u al-ma'ana al-mutanazi'i fi. Yace amma dai maganganun salaf a wannan babin magana akan tabbatar da al-haraka ko kore ta, maganganun salaf suna nuni zuwa ga cewa salaf a dunkule suna tabbatar da wannan ma'anar da ake rikici akan ta, ita ce ma'anar al-haraka, motsi din. To salaf suna tabbatar da lalle waɗannan hadisan da suka zo tabbatar da al-maji'u wal-itiyanu wal-hubutu wan-nuzulu wad-dunu wat-tadalli, to suna nuni zuwa ga motsawa. Koda ba za a ambaci kalma a matsayin siffa ba, amma idan an zo magana akan ma'anar waɗannan siffofin, to ana iya koda da sababbaka ne a ce motsi ne. Shi ne zai kawo mana maganganun salaf, malaman sahabbai da tabi'ai waɗanda suka tabbatar da magana irin wannan. Shi ne a karatu na gaba za mu zo mu ji zai kawo mana daga wasu malamai a cikin tabi'ai irin su Al-Imam Al-Auza'i, Sirin Fudail ibn Iyad da makamantansu. لوكتي يا قري لا مسورة لعنى سي الله كي مدرسي نقبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وانا كاتن سي الله كي مرانا إتوي كنان أصبر أما أقوبي كميدا أكسابة كاتم على الباني رحمة الله عليه وانا أكسابة سكا واتا ناورا بروجكتا واتو ماجيكي كنان رانا قبلها دي كنان. Litinin talata laraba duka waɗannan kwanaki a jere insha Allah kamar yadda muka saba da safi karfe 8 zamu yi zabul ma'ad litinin talata laraba insha Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi.